‘Ya’yan jam’iyyar PDP a mazaɓar tsakiyar Plateau sun yi kira wa hukumar zaɓe da ta soke zaɓen ‘yan majalisun tarayya da aka gudanar a yankin, kamar yadda jami’i mai tattara kuri’u a yankin ya gabatar. A wata takarda da ke da sanya hannun mai tattara kuri’u a shiyyar tsakiyar Plateau, Farfesa Joseph Mangud, dauke da hatimin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa, ya bayyana cewa yayin da yake tattara kuri’u, shi da sauran masu ruwa da tsaki sun lura da wasu matsaloli a rumfunan zaɓe guda tara a ƙaramar hukumar Kanam. Kan haka suka yanke shawarar cewa ba a kammala zaɓe a shiyyar ba. To sai dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Plateau ta shigar da zaɓen shiyyar a rahotonta, inda ta ayyana jam'iyyar APC ta lashe zaɓen sanata da ɗan majalisar tarayya a shiyyar. Kan haka ne ‘ya’yan jam'iyyar PDP a shiyyar suka ce a sanin su ba warware matsalolin da aka gano a mazaɓu tara na ƙaramar hukumar Kanam ɗin ba, don haka suke ta ba bakan sakamakon zaɓen. Shugaban jam'iyyar PDP shiyyar tsakiyar Plateau, Benedict Shingulu, ya ce sun kira manema labarai ne don su bayyana wa duniya abin da ya faru.
An yi zaɓe a ƙananan hukumomi guda biyar a Central Zone, Lami Lafiya. Sai aka zo karɓar sakamakon, muka samu tangarda a karamar hukumar Kanam. Yawancin results da ana zuwa da shi, agents namu sun nuna kuka don su yi mana waya, ana harassing dinsu. An zo an samu mutilated results. Shi returning officer ya rubuta cewa bai yarda da zaɓen ba, it's inconclusive.
Honorable David Faradan, wanda ya tsaya a matsayin sanata a shiyyar Plateau ta tsakiya ƙarƙashin jam'iyyar PDP, ya ce sun lura hukumar zaɓe ba ta bi abin da doka ta ayyana ba.
Inda da sun sai akan gaskiya ne a duba ward guda tara din nan, bayi zaɓe daidai ba, a sauke su kamar yadda aka yi na wasu. Idan an sauke su, an bayi lissafi, aka ce to PDP ta samu kaza Kanam, APC ta samu kaza Kanam, za mu sani. Aje a kuma a duba resource daga kowane unit da aka kawo.
Shi ma Timothy Golu, wanda ya tsaya a matsayin dan majalisar wakilai, yace suna buƙatar a soke zaben ne a sake yin sa.
Cikin duka unit na Kanam, zan in ce 90 a bisa 100 ba a yi zabe da wannan abun ba. An je an zo na ana rubutu ne kawai da sauransu. Mun ce a kawo card da a zo a duba, sun ce a'a.
To yanzu a yanzu dai an riga an ayyana cewa jami'ar APC ita ta ce a Kanam a matsayin kujerar dan majalisa.
Ba a riga ba wanda ya faɗa mana wannan abu, ga takarda na nuna muku a nan. Wannan shirmin masu faɗa ne, ba wanda ya faɗa.
Ba yanzu wani mataki za ku ɗauka?
Yanzu matakin da muke faɗa shi ne, INEC ta je yanzu ta ci koke-koke nan gaba daya. Muna so ma a kashe zaɓen Kanam ne gaba daya.
A ɓangare guda kuwa, sakataren hukumar APC a jihar Plateau, Bashir Musa Sati, ya ce zaɓe ya gaji koke-koke.
Komai daɗin zaɓe, komai rashin daɗin zaɓen, wanda ya rasa kukansa kenan an yi maguɗi. Zaɓe an yi shi an gama lafiya, an samu kuma wanda ya ci zaɓe, wanda Allah ya ba wa nasara. Haƙuri za su yi kawai su jira zuwa wani lokaci, in kuma ba za su haƙura ba, ai ga hanyar kotu nan, sai su je kotu su kai ƙara.
Duk ƙoƙarin da na yi don samun hukumar zaɓe a jihar Plateau ta ci tura. A halin da ake ciki dai, hukumar zaɓen za ta gudanar da zaɓen sanata a shiyyar kudancin Plateau da na ɗan majalisar wakilai a shiyyar Jassa Arewa da Basa a ɓangaren Plateau ta Arewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.